10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone.
Da 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 da
experiencing technical difficulties. Warning, this is a total blackout. Please stand by as we are currently testing our systems. Testing lighting equipment, LED screens. Testing blinders. Testing lasers. Testing 3D video. Testing pyrotechnics. Stand by. Okay, subwoofer kick test. Balance check. Left channel. The sound should now be at the left speaker. Right channel. The sound should now be at the right speaker. Left channel. Right channel. Left channel. Right channel. Left channel. Right channel. Left channel. Right channel. Left channel. Right channel.
We'll be right back. You're losing. We'll be right back. God, the world of God, the world of God.
Come with me.